a wani taron manema labarai da hukumar ta constant ta gudanar a birnin Lagos ta ce muggan kwayoyin sun hada da na tramadol da codeine da alluran paracetamol da aka haramta shigowa da su ba tare da takardar hukumar NAFTAC ba kuma kwayoyin da ya san kai na fiye da naira miliyan 250 Dr. Muhammad Ali shine controller mai kula da wannan shiya ta daya da ke Lagos kuma ya karan haske akan kamin da hukumar ta constant ta yi
kuma muna da wannan dankararren naman kaji da aka hana shigowa da shi sannan mun kama wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu NAFTAC number kaga cewa ba maganin kwarai bane maganin kala ne wasu cikin kwalabe wasu cikin kwali bayan wannan muna da Indian hemp da muka kama fasir kaga dauri kenan muna da mai da suke cewa vegetable oil
ja kun sayar da magan kwai dai abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya tsakanin matasa don haka na tambaye wani matashi dake zona a birnin Lagos yadda suka ji da wannan kame da magan kwai da hukumar ta constant ta yi
banda zance dangane da wannan kame da hukumar constant ta yi ai to gaskiya abu ne wanda ya kamata a yaba musu saboda irin wannan kwayoyi da ake sai da ake kama suna kawo illa ga matasa ga kuma kare dokar kasa to hakan dai da aka yi gaskiya ya kamata a ce an hukunta wanda ke shigowa kuma a sa ido kan yadda ake shigo da abu
to kana ganin akwai yaba kenan game da ayyukan hukumar ta kwasan din
ai gaskiya dole ne a yaba musu
sauran kayayyakin da hukumar ta kwasan din ta kama da sun hada da motoci kimanin 130 na alfarma da kuma kayan gwanjo yanzu aka dai a wani mata ake na ƙara yawan jami'an hukumar kwastam da za su dinga sa ido akan iyakokin Najeriya hukumar ta kwastam a tabakin shugaban ta Colonel Hamid Ali Marabus ta dauki matakin ƙara daukan wasu jami'an kwastam 3,200 to sai dai kwana daya bayan ba da wannan sanarwa yanzu haka kimanin mutane 100,000 ne suka rubuta buƙatar neman shiga hukumar ta kwastam din abinda ke ƙara nuna yawan rashin aikin yi tsakanin matasa a Najeriya Babin Yajibran, Murya Amurka daga Lagos.